Gwamnan Jihar Lagos Akinwumi Ambode shine ya kaddamar da wannan cibiya da aka gina domin tantance kwayoyin halittar bil adama domin magance takaddama tsakanin ƴan uwa ko iyaye da kuma zakulo masu laifi dake da nasaba da bincike da ƴan sanda kan yi a guraren da aka aikata laifuka daban-daban. Wannan cibiya dake zama irin ta na farko a tsakanin kasashen yammacin Afirka zai taimaka wajen gaggauta gudanar da bincike dake nasaba da kwayar halittar bil adama.
Comprehensive forensic program that can fully support the administration of justice system in Lagos State.
Gwamna Akinwumi ya ce ko shakka babu gwamnatinmu ta dage wajen ganin an kammala wannan cibiya da zai taimaka wajen gudanar da ayyuka ga jami'an tsaro da kawo ƙarshen laifuka da ake aikatawa a jihar Lagos da wasu birane na yammacin Afirka, abinda kuma zai taimaka wajen tabbatar da shari'a cikin sauki. Ita dai wannan cibiya, kamar da gwamnan ya yi bayani, zai taimaka wa jami'an ƴan sanda da lauyoyi ko kuma alƙalai wajen gudanar da shari'o'i daban-daban ta amfani da kwayoyin halitta da aka gudanar da bincike a kansu ta hanyoyin da ke da nasaba da fasahar zamani wanda ke zama abin yayi a duniya baki daya. A bangaren sa, karamin jakadar kasar Amurka a nan birnin Lagos, Mr. John Bray, ya bawai da matakin na gwamnati Akinwumi Ambode da kuma al'ummar jihar Lagos dangane da wannan cibiya da aka kaddamar.
The first in Nigeria, the first in West Africa.
Cewa wanda ke zama irinsa na farko ba ma kawai a Najeriya ba, har ma a yammacin Afirka. Wannan zai taimaka wajen gaggauta gudanar da shari'u da ke da nasaba da bincike da ya shafi kwayoyin halitta da sauran manyan laifuka da ke bukatan bincike cikin gaggawa. A bangaren sa dai, mukaddashin kwamishinan ƴan sanda a jihar Lagos, Mr. Imuhimi Ega, cewa wannan cibiya zai taimakawa aikin ƴan sanda da gudanar da bincike da kuma tabbatar da tsaro.
Platform is set up to make my job easier using this scientific platform.
Yace ko shakka babu wannan cibiya zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu a sassa daban-daban na jihar ta Lagos. Bincike da ke da nasaba da kwayoyin halittu na bil adama da ake kira DNA dai ana gudanar da shi ne a kasashen ketare, musamman kasar Afirka ta Kudu a nahiyar Afirka ko kuma Burtaniya, wani lokaci ma har kasar Amurka. Bawangeji Prince, Murai Amurka daga Lagos.